أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. bayan haka bayan shekhanai da suke a wannan guri da kuma khalifofi da sauran manyan malamai da kuma ayyuwana almajirai da sauran dukkanin al'ummar da suka taru a wannan mawlidi na Maulana Mashi Ibrahim Iyasu radiyallahu anhu wanda ake gabatarwa wanda wannan kungiya ta Al-Fatihiyya take gabatarwa a duk shekara a wannan masallaci na Juma'a na wannan gari namu mai albarka da nasara godal duka dai ina sallama idan ta addini musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu lokaci kuma ya bada iko na amsa wannan gayyata. Kamar yanda aka san dama Shehu Ibrahim Dai radiyallahu anhu baba ko bane a duniyar musulunci ba nan garin mu na Nasara goda dai ba kawai. Kuma Malam Bashiru mun ji dai yayi mana karatu ga takaitaccen tarihi na Shehu Ibrahim radiyallahu anhu saboda tarihi ne mai yawan gaske mai fadi wanda ya anka ce za a bi karatun shi to sai ka isko lokaci za a dauka mai dimbin yawa gamu da kuma lokaci wanda yake takaitacce. Don haka kusan zan yi zama kamar ta'aliki ga abin da dai shi Malam Bashiru yayi ne zan yi a rugurguje wanda an ji Maulana Mashi Ibrahim Iyasu radiyallahu anhu an ji nasaba ta yadda ya karanta muna shine Sheikh Ibrahim Iyasu radiyallahu anhu wanda an sani baban shi wato wani babban shehi ne malami wato daga cikin shekarun tarika Shehu Tijani radiyallahu anhu sunan shi kuma Shehu Abdullahi bin Muhammad to haka Shehu Abdullahi wato shine mahaifin shi Shehu Tijani din Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda mahaifiyar shi kuma sunanta Aisha take Aisha tiyar Ibrahim sannan ita wannan sayyida Aisha radiyallahu anha mahaifiyar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wato tana da matukar tarihi mai kyau saboda waɗanda suka yi zauna a zamanin tare da suwa suna ba da labarin irin halayenta halin kyawun halinta da kuma zamanta da mijinta shine Shehu Abdullahi din baban Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda ana cewa shi Shehu radiyallahu anhu da kanshi yana alfahari yana cewa ya samu matsayin da ya samu da girman da ya samu sanadiyar ya dace da mahaifiya ta kware wato ana cewa ita koda da dai ta Shehu ya ce yi kaza ta ce ba za ta yi ba ta samu ba ko kuma yana magana tana daga sauci tana daga murya saboda nashi bata taba yin haka ba sannan a duk lokacin da Shehu baban na Shehu Ibrahim kenan radiyallahu Shehu Abdullahi duk lokacin da ba dakin ta yake ba yana dakin wata wadda a kishiyar ta kadiba ka gani ita ba wai tana kallon kishi ko wani abu mara kyau ba a'a sai ta zo wurin waccan wanda Shehu yake dakin nata sai ta nemi cewa tana so da Allah suturar da shi Shehu Abdullahi din ya bari dakin ita waccan din wadda ake ba sai ita mahaifiyar Shehu Ibrahim sai ta ce tana so da Allah ta bakka ta waɗannan kayan waɗanda Shehu Abdullahi ya cire sai ta zo ta anso su ta wanke su ta rubi da gyara su da komi sai ta mayamma da wacin ta ce kuma in ya toki cike ke aikin kaga ya kai don Allah kenan ko saboda haka wannan mahaifiyar Shehu kenan radiyallahu anhu shi yasa da ba ko can watan ana cewa da ma ko can wuri mai kyau to shine yake tsirar da shuka kyakkyawa in kaga ta fito idan wuri yana bakin dutse duk tauri gare shi in kai shi ka wurin ba za ta yi abin kirki ba to amma idan ya zama wuri jigawa ne mai kyau kai shuka za ka ga ta yi kyau to shi yasa Shehu radiyallahu anhu dama ya samo asali ne kyakkyawa daga mahaifan shi to wannan ya aka ce za a bi su dai karatu ne kamar da gaya muku amma dai wato shine sai da Aisha kenan mahaifiyar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu haka take ga hidima ga Shehu Abdullahi da sauransu sannan kamar yadda aka ji a Shehu radiyallahu anhu an haife shi ne a ranar Alhamis kuma da marici bayan an yi sallar la'asar ana cewa a cikin watan Rajab ne yayi rabi haka aka haifi Shehu a ranar Alhamis sannan shekara ta 1320 daidai da hijira 1320 ina tunanin in an kalli safa kila zai bada shekara 120 yanzu ne ka sare to kaga kenan wannan shine a shekarar da aka haifi Shehu kenan radiyallahu anhu sannan kuma watan bayan haihuwar shi kamar yadda aka riga dai aka shaji wajen malamai suna gaya mana cewa Shehu bayan haihuwar shi ya karanci alqur'ani wanda baban shi Shehu Abdullahi wato dama ko can shine babban malami sannan bayan babban malami ne shi ya wato yana da ainihin wato masanin alqur'ani ne kwarai da gaske kuma shi shawar jallahu anhu bai kalanci komai ba ga wani malami sai ga baban shi. Don haka alqur'anin ma na farko da zai haddace alqur'anin yana karami ne na shekaru, ya haddace alqur'ani kuma aka ce hadda kyakkyawa tare da tajwidi da komai da qira'awar shekaran ce shi a wurin baban nashi, kuma ya haddace alqur'ani din. Saboda haka bayan ya haddace alqur'anin sannan ne ya ci gaba da neman ilimi na sauran ilimu ma, tun daga littafai na fiqhu har zuwa ga ilimi na hadisi da sauran abin da shahaluga na arabiya kenan, irin su balaga, badi'i, su bayani da sauran su tafsir da sauran dai fannuna daban-daban da ilimi dai kamar yadda aka sani. To duk anan ne shehu kuma Ubangiji madaukakin sarki ya ba shehu wata irin baiwa da fadala, watan da ilimi na ladunni, wanda an sani ilimi ladunni wani lamari ne, wani ilimi ne wanda yake daga Allah madaukakin sarki, wanda yake zaben mutum haka kawai ba don zurhin zannawa karatun da yayi ba, Allah ne zai mishi wannan baiwa. Ai gashi na alqur'ani Allah yana babu labarin shi annabi Musa da shi da Khidr, ko wa allamnahu min ladunna ilma, Allah yake cewa mun ka sanar da shi Khidr din, mun sanar da shi ilimi min ladunna daga gare mu. Saboda haka ba wai ilimi ne wanda sai an zauna an karanta da littafi ba. To shehu ya samu wannan baiwa, wani littafin ma ko da ne littafin ne bai karanta ba, ma'ana bai zauna ya koyi shi ba, amma kuma idan aka zo aka karanta kuma shehu ya iya shi. Ubangiji madaukakin sarki ya ba shehu wannan baiwa matuƙa ƙware da gaske, yasa ka ji wato masu karin magana da Larabawa suna cewa wannasu akyasu min anyam da hura julal illa iza wajadu asar ihsani, suka cewa wai su mutane ai suna da wayo da ma, da kaga suna yabon mutum, da kaga mutane suna yabon mutum, to sun ga abinda sun ha gani ba. To shi yasa kaga shehu duniya take yabon shi, saboda duniyar musulunci ta malaman duniya sun san wane ne shehu din, sun ga abinda sun ka gani. Shi yasa kaga duniyar musulunci suka sallama ba a garin shi na Kaulaha ba, ba kuma a kasar su ta Senegal kawai ba, an sani ko ina da ko ina. To saboda haka shehu radiyallahu anhu ya haddace alqur'ani, ya ci gaba da wadannan ilimuma wadanda ya zama kogi a cikin fan ko wani irin fanni wanda ake bukata na ilimi. To shehu radiyallahu anhu ya kai can. Sannan kuma dama baban nashi shehu Abdullahi wato babban shehi ne a cikin wannan dariƙa ta shehu Tijjani radiyallahu anhu. Don haka gare shi kuma ya karfi dariƙar shi ta Tijjaniya. Shi yasa kuma ga lokacin da shehu ya zo Misra a Jami'ul Azhar, kowa ya san dai Jami'ul Azhar duk duniya an sani tana daga cikin manya-manyan jami'o'i na duniya baki daya ta ilimi. Amma da shehu ya zo kaga su shi sun ga gabatar, ya gabatar musu da huduba a masallacin nasu, wanda malamai suna cewa tun da aka tarihin na Azhar din ba su taba yadda wai sun ka gabatar da wani bakon mutum ba, komai ilimi ne ya musu limanci na sallar juma'a ba, sai shehu shi kadai. Shehu yana zuwa suka sallama, suka bashi dama shi ya musu limanci na sallar juma'a Azhar din, sannan ya musu huduba duk manyan professors da sauran duk malaman da ake ci da suwa ga su gaban shehu. Amma kuma shehu yana huduba suna jin irin kalmomin da shehu yake fada, sai ga suna kuka da komai, suna cewa su basu ma taba jin, basu taba gani da idon su dai malami irin shehu din ba, sai dai su karanta dai garisa, amma dai su ganshi da ido basu taba gani ba, sai shehu ne radiyallahu anhu. To irin waɗannan su ne aka yi ƙarshe, ya suna tambayar shi wai ina yayi karatu, yace ai shi gababan shi ne yayi karatu. Su suna mamakin wai suna tunanin wai wace jami'a ce yayi digiri ne, wace jami'a yayi masters din shi, ko kuma wace jami'a yayi daftarin din shi, suka ji gaba daya yace shi gababan shi yayi karatu. Suka tambaye to shi baban shi ko a wace jami'a ce shi ma yayi, shi ma yace masa ai gababan shi ma yayi. Haka an ga tayi, sai ce inda za mu tayi to haka za mu tayi, ta duk ga uwaye nasu sun kai tayi din, ba wai a jami'a ne sun kai karatun ba, dama shi ya karatu na sunna dama. Don haka a zauna a zaure da wata malaman shi ya karatu, shi ne karatun da sunna, ba don ka tayi ka karanci handi abu ba, ka dawo sai kana ganin daidai kake da malaman garin ku ba, a'a ba haka abin yake ba, ko alama. Don da duk abin da zaka karantawa din, to ka dai karanta ne sama sama, kuma baka karanta din, an ka zo maka je tafi guda tal, sai a dauko maka tafi guda daga ciki, an ka ce ka bi shi kwara kwara tun daga farko ne har karshe ne, ba zaka iya shi da kyau ba. Amma su kuma waɗannan ɗin da annan gida ɗin su ne sun kai su ɗai bayan ɗai, sun ka tare littafin ko mi ka isko tule littafin a ɗakin su, duk an karanta su ɗin kucin. To irin wannan na shehu radiyallahu anhu ya samu wannan karatu, haka ya shiga baban nashi, sannan ya karbi ɗariƙar Tijjani da kuma ga baban nashi har yanzu dai, dama baban nashi ko wacin shehi ne a cikin ɗariƙa ɗin, don haka gare shi ya karbi ɗariƙa ɗin. Sannan kuma shehu radiyallahu anhu tun da ya tashi a ƙurciyar shi, wato shine ya tashi dai a gidansu a gaban baban nashi kamar yadda anka ji, bai taba zuwa ko ina wurin koyon karatu ba. Sannan ko da ya tashi, ya tashi a cikin kamun kai, sannan kuma shehu gashi da addini tun yana da kurciya na yaro, shehu haka ya tashi, bai tashi yaron banza ba wanda za a same shi wurin ayyuka waɗanda basu dace ba, a'a tun da shehu ya tashi radiyallahu anhu a cikin addini ya tashi da tsoron Allah, sannan da kuma mutunci, sannan ga kamun kai ne ba a taba samun shi ga mata ba, ko wata misali hakan ga yana kulawa da matan banza ba, ko wani ba taba samun shi da wannan ba ko kadan ba. Sannan ga ladabi, ga kuma tsantseni, duk wani abu wanda shehu ya tabbatar da wannan abun bai dace ba cewa ba za a same shi cikin shi ba duk wani abu wanda zai zama dai wanda ba na daidai ba to ba taba samun shehu radiyallahu anhu ya shiga cikin shi ba tun yana cikin kurciyar shi to haka shehu ya tashi a cikin wannan har zuwa shekarun da ya samu da neman ilimin da yayi zuwa shekara 21 har zuwa sai da ya fara rubuta wani littafin nashi na ruhul adabi da sauran littattafan da ya wallafa dai to a takeice dai kamar yadda karatu yake tafiya da ma da gudu wato shine dan lokacin da shehu radiyallahu anhu Allah ya kawo mishi fatahi da budi ta kowane bangare a cikin ilmoma da kuma irin kwarjini da wanda farin jini wanda Allah madaukin sarki ya sanya ma shehu a cikin watan zukatan bayan Allah dama kusa alqur'ani ne Allah madaukin sarki ga mana cewa duk wanda sun kai imani sun kai aiki na kware sai ja'alul lahumur rahmanu wuddan duk wanda sun kai aiki na kware to Allah madaukin sarki yana sanya musu soyayya a cikin zukatan bayan Allah sai kowa je yana son su to wannan haka shehu radiyallahu anhu ya tashi a cikin wannan to lokacin da ya samu wannan budi da wannan bayewa da Allah ya bashi to a lokacin wa kuma shehu radiyallahu anhu ya fuskanci kalubale ba dan karami ba saboda dama duk lokacin da za a ce zaka samu wani abu kazan wani abu to a wannan lokacin lalle ne zaka fuskanci mahassada da kuma makiya to wannan shehu ya fuskanci wannan ne mai tsananin gaske kuma wanda sanadiyar ganin irin bayewar da Allah madaukin sarki ya ba shehu sannan da kuma irin watan yanda Allah ya hore mashi jama'a akwai wanda lokaci tare da shi ya to cikin gida da waje shehu ya fuskanci mahassara da makiya ma'ana cikin gidan da ke nufi cikin gidan nasu din ƴan uwan shi ma'ana har zuwa waje ina nufin waɗanda ba ƴan uwan shi ba kenan to wannan shehu ya fuskanci wannan cutarwa kala kala ko yaushe wannan daban da shi da almajirai ne ko yaushe haka ake taya musu abubuwa da cutarwa karshe dai shehu dai radiyallahu anhu ya ga cewa dai abin da ya kamata dai ya tashi ma dai ya bar gidan nasu ya bar garin nasu ya koma can wani wuri daban shine zaka je yana cewa mazzaqu jilti jiharan akhrajuni min makani duna zambin gaira anni fada hafi janani yake cewa sun kore ne daga wurin da nake zaune sannan kuma sun jijjibe ni sun jijji mana cewa subhanallah shehu dai yana bada labarin dai abubuwan da aka mashi ne mara kyau na cutarwa da ya fuskanta ga mahassaran shi da makiyan shi to shine yake cewa to zai bar to shine daga nan don da farko da ma nan gidansu yake ma'ana kamar garin nasu na ɗaya ba din kamar yadda an ka ja garin ɗaya ba da aka haife shi to nan din da aka haife shi yana nan cikin gidan mahaifin nasu bai je ko ina ba ana bai gina shi gida daban ba to sai da lokacin da wannan cutarwa ta yi yawa gare shi ne to sannan sai ya yanke shawarar da zai tashi ya bar garin ba ma gidan ba garin zai bari ma gaba ɗaya saboda abu ya yi yawa almajiran shi ma haka ba abin da ba a yi musu ba to ƙarshe ya tashi da shi da almajiran ɗa nashi suka je can cikin wata gona da a gare su wanda ana cewa daidai wani gindin wani mangwaro ne inda shehu ya zo da shi da almajirin nashi suka gina gida wurin da sauran da masallaci haka to sai suka ci gaba da zauna a wurin to a wannan wurin inda suka yi din to shine ya ci gaba da zama har ya zama garin Kaulaha yanzu da ake ciki don haka wancan garin na Daiba shi asunan garin baban nasu shi shehu din inda an kai fishi kuma kenan kuma shi wannan garin na Daiba har yanzu shi ma baban nasu shi ya gina shi shehu din shine asulin wannan garin na Daiba din baban shehu Ibrahim radiyallahu anhu shine farko wanda suka fara asasa garin to daga baya kuma shehu da ya tashi kuma saboda cutar da yake fuskanta ya bar wannan garin shi ma garin da Kaulaha shi ma Madinatul Kaula kenan shi ma shi ya asasa garin har gashi yanzu garin ya zama irin babban birni a cikin garin kasar ta Senegal din to sannan bayan shehu ya koma can sannan ya ci gaba da ayyukan shi na ibada da komai a cikin natsuwa wanda a lokacin ne duk ya ci gaba da tarihar da harkokin shi na addini makaranta da sauransu wanda makarantar shehu radiyallahu anhu ta yaye daliban da ba su da adadi mahaddata alqur'ani da kuma wato sauran abubuwa fannona dai daban-daban waɗanda suke tare da suwa na ilimi ma kowane bangare daban-daban to haka dai shehu ya zauna tare da shi da waɗannan dalibai nashi a wannan gari wanda har garin ya bunƙasa ya kai irin matsayin da ya kai ga yanzu kenan to sannan kamar yadda aka riga aka sani dai shi shehu din dai har yanzu radiyallahu anhu ɗabi'a shi dama alqur'ani shine babban abin da shehu ya samu gaba shi yasa ya haddace shi yana karami na farko kenan kuma ya buɗe makarantu na koyar da hadda alqur'ani kuma sai ga shehu ya bar ƴaƴan shi da shikokin shi waɗanda sun ka haddace alqur'ani waɗanda ba adadi ga sunan Birjit waɗanda malaman tarihi suna cewa dai to ba su taɓa dai jin wani labarin wani malami wanda ya bar ɗaya sama da 60 ko 70 dun mahaddasa alqur'ani ba in ba shehu Ibrahim radiyallahu anhu a ce ƴaƴan dai mutum dai sama da 60 ko 70 da wani abu amma duk sun haddace alqur'ani duk kowanne to ba a taba jin tarihin cikin malaman da an kai na duniya ba sai shehu sannan kuma sai gashi abun yana su cikin almajiran shi su shehu da Abu Bakar radiyallahu anhu za ka ga kullun suna godiya ga Allah da kuma fadin cewa sun samu wanda ne saboda albarka addu'a da shehu shi ma da kashi yayi cewa yana roƙon Allah ya sanya watan kalama ci ta zamo watan haddashi alqur'ani ya zama mai sauki ga almajiran shi shehu din to sai gashi yana cewa da rubucin jalalawan yana fadin shi ba haka kaga yanzu gashi ma yana da diya da jikoki da sama da 70 din shi ma haddashi alqur'ani din to kaga cikin almajiran shehu din kenan kuma in zaka bi duk gidan da zaka zo in dai magana za a yi ta tsaba tsagarin ilimi to kai ma ka san ba za a cimma almajiran shehu din ba sai dai hasara da kiyayya ta saka ki fadi haka nan din amma mutun ya sani kuma ya san haka abu yake duk inda zaka zuwa dai in dai aka ce wadannan sune almajiran shehu Ibrahim radiyallahu anhu na gaskiya masu biyayya kuma ana ba ina nufin sai wanda suka zauna suka yi karatu gare shi ba ina nufin koda waɗanda suke suna tare da soyayyen shehu din sun yarda da shi ya suna da cikin soyayyen shehu gare su din su sallama gare shi to in dai irin waɗannan din zaka yi ko tsagarin tsabin ilimin nan to lalle sai an bi gidan nasu in ka biyo yanzu misali mu wannan sai ka dauko duk Najeriya tun daga Kano ina Zaria ina da sauran duk garuruwan ko ina zaka yi isko duk wannan shehu wannan zaka ji an ce shehu wa ne cikin almajiran shehu Ibrahim ne dukkan su kuma su ne duk suka shahara da ilimi a duk kasar tamu baki daya to haka yawancin kasashen da zaka zo tun da shehu ya yawo a kasashe daban-daban har shi yasa ya rubuta littafin nashi na kuna kiriya wanda inda a lokaci ne akwai da kila ana ya samu lokaci akan to su shi amma duk babu lokaci wanda daga cikin din zaka ga shehu yana ta zanin garuruwan da yazo wuri kaza da kaza da kaza ko ina kasashe daban-daban tun ha wancan zamanin fa ba a yanzu ba ma haka shehu yazo su Paris ne su a China ne an san China ko kadi ba ga matsayi san China ga yanzu duk ba inda bai zo ba domin kuma abin da ya kawo wannan don dai a yada addinin musulunci kuma a karfafa addinin don dalilin zuwa shi China din wato makiyan saboda lokacin ba musulunci can sosai da yawa to sai wai gwamnati ta sa doka gaba ɗaya ba a yadda musulmi su gina masallaci na juma'a a gari a kasar ta China ba gaba ɗaya ba wannan wajiri ne yasa shi mai shi kuma ce to sai ya zo can din kuma shugaban kasar ta gari shi ya gana da shi akan wannan matsalar ce kaga ko ba a ce zaka ce kasar China ba yanzu ko da shugaban Najeriya ne kace zaka ce kai tsaye ba kasa fa kake ba kai da wata kasa kake wai zaka ce sai ka ce ka gane da shi akan wani abu na wurin abin zai yi wahala balle irin waɗannan manyan amma haka shehu yazo wanda ake cewa anan ne ma ya gwadi wata kalama da yazo a wajen shi shugaban na China ka san tunda su suna yaren su ne na China ci to kuma kaga shehu shi kuma da shi da almajiri dai da sun ga ta tare da shi ya kaga ba su jin yaren amma ana zuwa sai umarci almajirin nashi ya ci yayi magana da shi da China ci da kurum kawai sai dai ya canza yare suka ta magana lahi alushi kidan ya yare kuma nan take don haka anan ne aka cin aka tattauna shi waye magana akan cewa to ya gaya mashi ga abin da yaso da shi ya masallaci da aka hana musulmi su gina a kasar China to shi yasa ya kaso a ba musulmi dama su ma su gina masallaci wurin ibada su muna kamar yanda sauran masu ibada suke yi to sai kuma ya nuna kamar rashin aminta shi shugaban kasar shi wace to shi kinan sai ya tashi fusace bare ne ya baci ya juya ya ce to a gaya mashi daga nan yanzu zai tashi zai ce wajen mai gida ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma'ana zai tafi Madina yanzu tare daga nan ba gida zai yi ba Madina zai wucewa zai zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ake ciki yace kuma ka sani nan da lokaci da kai ta ce za a ma juyin maki ba kai ne shugaban kasar ba wannan bai sa shi kuma sai dai tsoro ya kama shi gigita sai kira shi maza maza ya dawo aka rubuta aka tabbatar an ba musulmi dama su masu ci gaba to irin waɗannan ne an ka bi su misali suna nan da yawa da yake ba lokaci ne akwai ba dai amma dai waɗannan suna nan ayyukan da shehu yayi in an ka ce a yi maudu'i game da ayyukan da shehu hidimar da shehu cikin addini kawai tsura ita kadai to shi ma maudu'i ne mai zaman kai ne kawai kai ko da littattafan da shehu ya wallafa kawai an ka ce a karanta sunan su da kowa ya ji shi ma karatu ne mai yawa to saboda haka dai haka shehu ya zo wanda ya ci gaba da waɗannan ayyuka a cikin watan addinin musulunci sannan kuma wato shine sai ya zama alqur'ani shine babban aiki shehu karatu alqur'ani ya hada shi alqur'anin nan sannan kuma duka bayan duk cikin sati wai duk shagalci na abubuwa da ka dauka gayyace da sauran tahiyyata da shehu ya kai amma duk sati sai ya sauke alqur'ani sau biyu duk waɗanga ayyukan fa da yawa shi duk musulunci bai hankali ba duk sati sai ya sauke alqur'ani sau biyu kalamci kenan shi gare shi haka shehu yake sau biyu ka'ida ne sai ya sauke alqur'ani duk sati to haka shehu ya ci gaba da yi wanda har nan ya bude tafsiri nan garin da ya bude din na garin wanda a lokacin ma ne har ya nemi yana bukatar littafin tafsiri na baban nasu Shehu Abdullahi din ba wai ma'ana don bayar kudin sayan su ba a'a wai saboda tabarruki dai samu albarkar su ne shi yasa ya nemi su ya kaso ya amfani da su wa wajen tafsirin da za ya yi to haka dai shehu ya ci gaba da wannan ne wanda shehu ya hada yana sauke alqur'ani kamar yadda muka faɗi din duk sati sai ya sauka sau biyu sannan kuma bayan wannan malamai sun ce shehu ya rubuta baiti na yabo ga manzon Allah kullum sallallahu alaihi wasallama
na yabi manzo Allah dai aka ce ya rubuta baiti ya kai 6000 baitin waka daban-daban kwara 6000 waɗanda ya rubuta na yabo ga manzo Allah su kawai sallallahu alaihi wasallama banda na sauran rubuci-rubuci da daban-daban sannan shehu radiyallahu anhu ya tashi ga kunya dabi'u daga cikin dabi'un da shehu yake da suwa akwai kunya ga shehu ga kuma ladabi da kaskantar da kai sannan shehu gashi da gudun duniya shehu baya da son abun duniya sannan ga tsoron Allah boye da bayyana shehu haka yake da tsoron Allah sannan kuma bayan haka shehu radiyallahu anhu watan yana da kyakkyawan mu'amala da jama'a fa a same shi ya zama mutumin banza wanda yake koyo shi jama'a suna kuka da miyagun halayen shi ba ba ga shehu yake ba sannan gashi da rangwame da kawo da kai da cutarwa da waɗannan matan makiyan shi suke mashi sannan bayan haka ga kyauta ga shehu radiyallahu anhu ga hakuri sannan ga adalci sannan ga kuma shehu ba mutum ne mai surutu ba na barkatai mara ma'ana ba ko alama duk sai shehu zai magana sai dai ya magana cikin wani kyakkyawan abu wanda ke mai muhimmanci sannan haka shehu yake ga yadda natsuwa sannan gashi da soyayya dukkan musulmi bayan Allah sannan ga amana ga shehu radiyallahu anhu sannan ga yawan ibada sannan kuma ga cika alƙawari sannan kuma ga tausayi sannan ga kuma kyakkyawan dabi'u sannan ga miƙal amurinsa duk ga Allah gabaki daya shehu duk abin da ya same shi daga Allah ne shi yasa ka jera faɗin wata magana mai girman gaske wanda ba kowa yake samun wannan ba yake cewa idza kana til aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasubu wa ma yubki yace to ai tunda shi ya san kaddarori daga Allah mamallakin mulki suke yace to shi duk ɗaya ne da mai sa kuka da mai sa farin ciki yace duk su tafi ba komai duk ɗaya ne shi gare shi akula shi ba wai yana nuhin misali wai in mara kyauta to zai yi hakuri da ita ba shi yake nuhi ba shi a'a da mai kyauta da mai kyauta shi duk babi guda suke duk ɗaya ne shi gare shi ba su da bambanci shi ba hanka a duk ba su da bambanci shi in abu na bakin ciki ne same shi yace duk ɗaya yake da farin ciki shi gare shi ba matsala to shi yasa duk wacce cutowar da ya huskanta duk abin da ya huskanta shi duk bai damu da shi ba saboda ya riga ya aje matsayin shi wannan kaga wannan matsayin ne tauhidi wanda duk mai da'awar tauhidi ya kamata a same shi haka nan inda in haka din ne sannan bayan miƙa lamari ga Allah da ga shehu sannan shehu ga sunnantuwa da duk wata ɗabi'a da aka cewa wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shehu akwai shi da kokarin ya ga ya aikata ɗabi'a duk ɗabi'a da aka ce ta manzon Allah ta shehu kai yake shi yasa zaka ji shi da kan yana gaya mana a cikin diwani yana gaya mana cewa wato wajen riko da sunna din ta manzon Allah sallama wanda za ka gano ƙarya duk mai da'awa cewa shehu ɗan bir'a ne su ne ne ƙarya yake ko wane ne shi yasa ka shehu da kan shi yana cewa tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdasatu falala yake cewa kai riko da watan geza ta manzon Allah sallama yace ka zama kana mai biya ga duk inda manzon Allah ya biya taka ya bi kai ma ka bi nan wurin wal muhdasatu yace falala duk wani abu wanda aka an kikiro sabo wanda ba ya da alaka da addini yace to kakka kuskure ka aji ga ciki shi sai wannan almajiran shi ne ka ba wannan umarnin to wanda ka kira almajiran shi yana ga masu a gansu cikin bid'o'i wani mara kyawu to balle shi kace mashi dan bina kuma shin zaka je yana cewa walau asgaru atba'i bari'un min ashirki yana cewa ko dan kalmi albajiri na yace to shi fa ba shi ba shirka balle shi da kan shirka Allahu anhu wani wanda kuma yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'in yace ni da zalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yace to ni sai in bi shi ni ma in bi bayan shi yace kuma da manzo Allah ya tsaya kuma ni ma na tsaya nan ma'ana duk abinda annabi yayi zan yi duk abinda ko annabi ya tsaya ba yayi shi ba ni ma na tsaya bakin nan ba zan yi ba to haka shehu radiyallahu anhu yake da wadancan dabi'u din sannan da kuma wato kokarin biyayya ga dukkan wani wanda abin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi sannan uwa uba gaba ɗaya shine soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yawancin duk rubuci shi zaka isko ko da waɗanda annabi tuci ne na waka shi da diwani kaga wannan shakun dum ne kowa ya san da shi ya wanda yanzu mun ka ji yana da baiti ya kai 7000 a cikin yabo ga manzo Allah kurum baiti na waka akwai littafin da ba waƙoƙi bane irin su Nuzumul Huda fi kaunin nabiyina afdala man da'a ila Allah wa hada da sauran tafi masu kama da suwa waɗanda ba waƙoƙi bane amma zaka isku dukkan su yana maganganu ne ga watan game da darajoji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tsananin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su manzo Allah ga shehu radiyallahu anhu wanda shine babban wanda ya ƙara zaburar da mu mu alhamdulillah muna godiya ga Allah a cikin dukkan al'amuran da muke na soyayya ga manzo Allah shehu shine wanda daga cikin komanda na mu wanda ya ƙara zaburarwa da mu tsawa a ciki shi yasa zaka ga cewa watan yana yawan cewa shi saboda girmamawa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma soyayya ta gare shi zaka ga shi yana ta baitoci na yana cewa walanti ka siddiqi lati ka ji afari har yana gurin kai da dai a ce shine abukan siddiqu radiyallahu anhu wai sanda za a yi hijira sanda so ka shiga cikin kogo daga shi sai manzo Allah shi abunda shi ya burge shi gurin a ce gashi daga shi sai manzo Allah kawai cikin kogo abunda shi ya kai so kenan yace da dai a ce shine sai abukan siddiqu da ya samu wannan matsayin da an ka samu yace walati ka Ja'far yace da dai a ce kan yi ni a Ja'faru Ja'faru dan yar kenan shi ko wata rana ne manzo Allah ya ce mashi sallallahu alaihi wasallam yace ma Ja'far da yace kai aiko watan sifarka ta so ta tayi kama da sifata kuma dabi'arka ta tayi kama da dabi'ata to shi nan shi shehu abin da yake ji ma dadi ina dai a ce shine annabi yace dabi'ata ta tayi kama da tashi din kuma sifata ta tayi kama shine babban abin duk wani abin da jigina shehu to shehu yana jin dadi gaishe mutuka da gaske to shi yasa kashi suka je yana cewa kai da dai a ce shi dai ya zamo shine watan ruwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sha da dai shehu yace da dai a ce ya zama shine wannan ruwa annabi kurbi shi da shi a huta da na shehu yace da dai yace zai samu wannan da ya mu ya ji dadi yace kai da dai a ce shine ya zamo kasar da talliki takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine turbatan alifi din nan yace da dai in zamani ne kasar takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na ji dadi na haka shehu yake tai saboda tsananin girmamawa shi da soyayya shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai shehu yake da irin waɗannan ne waɗanda duk wani bangare in anka dauko suka isko shehu wani layi ne wanda in anka bi shi babu sama da shi a wannan bangaren kuma duk waɗannan dabi'un da mun ka zanu ayyan kun ka duba suna daga cikin dabi'u da halaye irin na manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam an sani dai kamar yadda mun ka karanto can dabi'un nasu ko ka kamar irin kunya dabi'a shi ta manzo Allah alhaya'ukum minal imani ma inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunya tana daga cikin imani dama don haka in kaga mutum na da kunya to mutum ne mai imani amma duk wanda ga mara kunya ne to ba mai imani bane wannan mutum sannan haka shehu ga shi da ladabi ga gudun duniya an san gudun duniya wata dabi'a ce ta manzo Allah daga cikin manyan dabi'un manzo Allah shi ba gudun duniya shi yasa kaga shehu a manzo Allah sallama duwatsun Madina sun ka nemi cewa duwatsun Makka su zama mashi duk zinare gaba daya ya kwashi duk ya kai gida da duk ya huta ba sai ya wata wahala ba sai ya samu abinci ba ka duba gani an san da zinare ko jama'a wato ba duti irin manyan duwatsuna su zama na zinare ba ko ɗaya da aljihunka an ka baka ka riga ka zama kenan ɗaya da aljihunka dai na zinari a cika maka shi dam da dabala ina riga ne to ka samu kudi masu yawa to amma duwatsunan garin Madina gaba da suka ne manzo Allah zama haka amma shi manzo Allah ya nuna musu ba shi toyi duniya ba shi shine zaka ji Imam al-Busiri yana cewa wala wajhu jibalu shum min zahabin an nafsihi fa araha ayya mashawi shehu gaba da dauki ka ne nuna ba shi ba wannan Allah ne ba ya zabi wai sai ayi wata guda su kutum ko mahiye ba a kunna wuta gidan manzo Allah aka dafa abinci ba saboda ba kala wanda za a dafa sai dai dan abin da za a ci bai wuce da bino ba a dan sha ruwa ba shikenan kuma sai gobe ko da bino ba a ci da ya koshi ba mai ba shikila wani ya ci guda ko biyu ko uku shikenan kuma sai a sha ruwa shikenan haka manzo Allah ya zaba saboda gudun duniya to haka shehu shi ma yake da gudun duniya sai sa ga duk irin abubuwan da yake da kyautar da yake da gudun da kyauta din sai ya zama duk abun da za a tara yanzu ana aika ma shehu ka san manzo Allah ka dabiya shi za a kawo mai yanzu miliyan nawa na zinari yanzu nan amma manzo Allah ba zai shiga da konera gidan shi duk rabon da su za yanzu to haka shehu yake shi ma saboda koyi da manzo Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam duk abun da an ka bashi din haka yake ana ce mana wato wata rana shehu yana magana saboda ya ga dai ga duk rukunne na musulunci duk ayyuka na ibada na musulunci gaba ɗaya ga shehu yana aikatawa amma sai dai shehu bai taba yin zakka ba saboda bai da kuɗin da zai yi zakka din shi ko abin da yake so shi ma dai waye samu dai waye cikin musulunci ka a samu wani abu daga cikin rukun na musulunci wanda bai samu ya cika ba ya guri ina dai a ce shi ma dai ya samu kuɗin da zai fita da zakka dai shi ma dai ba da zakka shi ma dai to da almajirai suka fahimci haka nan sai sun kai wata hikima ciki wata rana sai aka kawo shehu su irin bakuntan kuɗi masu dimbin yawa ana kawo shehu to an san hali ne kuma fa da an bashi yanzu don rabar da su zai nan take sai cikin almajirin wasu sunka maza maza sunka eh bi wasu masu yawa sai an kabo shehu bai kul bai gani ba an ga su an kabo yi an ka mika shehu saura kawai sai cigaba da aikin nashi na rabawa da su sunka kare gaba daya sai sunka ce wadannan kudi an ka aje su sai da an kai shekara guda su kutum sai an ka dauko su an ka ce akan waka lawutu da yake ga cikin kudin nan da an ka aje na bara to ga wasu na wadanda an ka ebe wadanda an ka aje to shine tunda dai wani a samu da mafitar da zakka din sai shehu ta jin dadi ga shi ma samu kudin hitar da zakka shi ma da tunda sun shekara to ka gani sun shekara haji don haka shikenan sai shehu ta hitar da zakka to shi abunda yake sha'awa kenan to duk irin wani abu wanda aka ce wannan wata dabi'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka shehu yake da sha'awa shi dai a ce dai gashi yana da ita to shi yasa komai mutun shehu zai samu yanzu yana rarrabar da su wannan take ba tare da wata an bata lokaci ba sannan kuma kamar yadda aka yi magana irin hakuri da kyakkyawan zama da kauna kai da kuma amana wanda an sani da su kuma cika alƙawari da yawan ibada wanda yawan ibada kaga yana daga cikin dabi'u ne da sifofi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin wadannan dabi'u da sifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yawan ibada wanda ta kai ka san wanda idan zai yi sallah na nafila na dare kawo manzo Allah ba kumburi suke yi saboda yawan tsayuwa dogon tsayuwa din har sai da Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai da Allah ya riga ya saukar maka da cewa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai da Allah ya ce ya gafarta ma zanubanka inda kana da su wadanda kai da ma wanda zakai nan gaba inda zakai din to me yasa kake ta wahalar kanka kana ta sallah kawunka suna kumburi haka sai ya ce mata ya Aisha to afala akuna abdan shakura to in haka ne yanzu ba zan zama bawa mai godiya ga Allah ba ai wa ga ibada nake don gode ma Allah ne nake to shehu shi ma haka yake da ibada ibada kadiba ka kalli irin watan tahiyyat tahiyyan da shehu yake da suwa ko yaushewa ka yake shi kai ne wannan tahiyyan da yake wa in kadiba can cikin wa kuna kiriya kaga farko za ka ga yana magana cewa ya fara godiya ga Allah wanda yake cewa siru fil ardi inna saboda Allah ne ya bada umurni a yi tafiya a bayan kasa domin a ga ayoyi na Allah to saboda dalili haka ne shehu yake tafiya haka ne to kuma a wajen wannan tafiye tafiye wanda shehu yayi wato yayi aiki wanda yake ba dan kalami ba wanda shi yasa sai ya zama kaga shehu ya kai matsayin da wato idan zaka zo anan Najeriya sai ka zaka kamar Najeriya an ka haishe ku waɗannan Najeriya ne alhali ba kusa ba ma makwace kasar mu yake ba amma ga inda shehu yake duk inda ka zo shi yasa zaka ji wani daga cikin makiyan shehu din radiyallahu anhu wai sai yana wata magana banza irin haka yana cewa wai a zo ana ta fadin darajoji na shehu ana ta fadin matsayin shi da komai nashi wai wanda in ka hawo jirgi kai ta ya awa biyu cikin jirgi ba ko suna dai baka kalaci wai in ka hawo jirgi kai ta ya ta awa biyu cikin jirgi wai ko suna shehu baka kalaci shikenan to wai shi za a tawo ana taudi to dan Allah yanzu a ta ya awa na tsakanin Senegal da kuma kasar China ta ya na wannan yanzu ne zaka taya Malaysia kamar yadda wani malami da a cikin wanda yake bani labari yace yanzu kaga in za su taya Malaysia sai awa 10 sha wani baki tafiya jirgi fa kuma sai sun yi zango sai jirgi ya zango yanzu ai kuma makaranta ce ta yi sannan can din ma wurin karatu da yake kuma yana rubutu ne akan daftarin nashi kuma daftarin din ma ya ce mana akan diwani da yake rubutun da yake a can din a kasar Malaysia wai amma wani yana cewa na in ka tafi koda wai ta awa biyu wata jirgi wai ko sunan shi ba ka karasi ka jama'a ba wannan ba ai wato ba wannan ba Allah sarki lokacin da zamu taka wala din mu mana wani iko na Allah wato mun zo can cikin kasar Mali an tsaya irin haka na a ci abinci a dan huta sannan a wuce to mun danta yake nan muna dawowa to cikin wani da muke tare da shi cikin mota wani dan bakura ne sai ya ce mana ah ai ko yanzu wani mai sai da abu na taswira haka gana na shehu ne haka ya wuce yace kuma har da shehu sai su na garin ku nana gode sai a kasar Mali to kaga ba la shehu ba muke na fa wai kace wai ga ta a yi wai baka karin ko suna ne duk rubuci garshe bai dubu su kai san ba balle ko a galta fi nashi balle a ga suna nashi ba kaga da kaji wa kanan kai ka san ƙarya ce tsagaran ta kuma da kuma kiyayya ga shehu to irin waɗannan abubuwan na shehu haka suke matsayin shehu wanda yake a cikin ilimi da kuma matsayi na daraja shikenan to saboda haka shi yasa kaga shehu radiyallahu anhu ya samu matsayi mai girman gaske wanda kuma wannan matsayin da ya samu gashi har shehu ya bar duniya kuma ya bar kikkiawa ambato duk wanda za a ambace sai ka ji an ce radiyallahu anhu ana ce mashi Ibrahim Iyas ana cewa Iyas wani mai ba san ma'anar me yake cewa Iyas nan ba fa dan ki ma'anar shi shine wato gidan su ne shi shehu din cewa Abdullahi ma'ana kamar kaga ai kamar kabila sai ka ji ana jingina wani a ce ba Quraishi ne shi ko kaza ne kamar idan sai ka ji an ce gidan Zanharawa misali ko gidan Bugaje ko gidan wane ne haka to Iyas su ma'ana su a kamar sunan gidan su kenan ne sunan jinginawa ne zuwa ga ainihin gidan nasu asalin gidan ne nasu ne shi ne shi da yake cewa in yasi da radiyallahu anhu to wannan kaga dai shi yasa sai kai isko wato matsayin da shehu yake cikin shi to ba karami bane matsayi matuka da gaske shi yasa wai wani malami ne yake cewa ya taba yin wani bayani wanda sai dai yace shi fa gaskiya shi kawai shi layin gar akai dai na MTN wangana ne dai layi wangana da aka saka ga waya yace shi MTN din ga burge shi dai matuka da gaske yace abin da yasa MTN din shi abin da ya fassara wannan MTN din nan din na farko ce Muhammadu aka dubi sallallahu alaihi wasallam yace tijin nan kuma tijani shehu tijani ce nan Abdullahi yace yan din kuma niyas kenan da Allah wani to saboda haka yace shi yasa shi layi MTN shi dai ya burge shi saboda dai wannan gaske da haka shi haka tabbashi kuma haka ya fassara din kuma in ka wani to saboda haka dai wannan dai malamai suna tabbatar da cewa dai shehu dai zaka isko abuwa dai da yake nan duk ba ai magana ba kalmomin shehu da sauransu ba duk ba ai ba babu lokaci dai amma dai gurgurzo dai misali dai duk na samu dan abin da anka saba cikin wannan lokacin kila in Allah ya saki yalwata mana irin wannan zama din kuma kaga kila duk sauran abuwan da ba a jiya ba sai a saki ji gare su din saboda haka dai wannan shehu dai haka yake da karamomin shi da sauran da abun da suka bayyana gare shi duka dai malamai sun san da wannan niyya da waɗanda kuma suke tare da shugabannin mu wanda kullun suna ta karanta mana waɗannan din muna ji irin abubuwan da Allah ya ba shehu na baiwa da sauran su to amma dai ba mu da lokaci kamata yayi saboda lokaci yayi in takaice anan muna fatan waɗanda suka shirye wannan maulidi Allah ya saka musu da alkhairi da sauran dukkanin jama'a da suka taimaka wajen bada gudunmuwa na wannan maulidi wanda suka taimaka da kudi ruwan sha da abinci da sauran dai ko shawarwari kyawawa da duk wanda ya taimaka dai da wani aiki nashi to Allah ya saka muku kowa da alkhairi da dukkan waɗanda suka samu damar halartu wannan maulidi muna addu'a su ma duka gaba ɗayan mu muna roƙon Allah ya tara mu gaba ɗaya tare da Shehu radiyallahu anhu shi kuma ya jaba gaba ɗaya mu ta wurin manzo Allah sallama duka muna fatan Allah ya haɗe mu da mu da Shehu da manzo Allah din baki ɗaya aljanna albarkacin manzo Allah da Shehu radiyallahu anhu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.